www.sonsongs.com. Farkon gani na suri a Instagram aboki na kazo ka ganta sunanta suri a Instagram hadaddiya da kyau jikinta location dinta Kano Kaduna Sokoto da Kebbi a Instagram in sai na ce da ita hi ta ce da ni hi nayi farin cikin ganinki a Instagram shi ina zana ganta wai ina zana ganta ina zana ganta wai ina zana ganta dan ta shige ni sore 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 Kabe bato na sa a zojiyarki ki bani dama dan na saki shauki cikin kuma ta babu me kamar ki suri suri e ko baturi ya tazo suri ne bazan kalle ta ba Kano Kaduna Sokoto ne man ki zari bazan bar ki ba barabuwa ni dake mu zauna tare ni dake Barabuwa ni dake mu zauna tare ni dake mu yi soyayya sore 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 sore
Music at HouseOfSongs.com.